أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة 14 da watan Safar shekara ta 1447 Hijiriya wanda ya dace da 8 da watan 8 shekara ta 2025 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-Jami'us Sahih na Imam al-Bukhari Sahih al-Bukhari ken wannan shine darasin mu na 109 kai zamu tashi muna cikin kitabul Janaiz zan mu tashi babu na 68 inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu man ahabba dafana fil adl muqaddasa wa nahwiha baban da yake bayanin wanda ya so binnewa cikin ƙasa mai tsarki da makamantanta ya hudu wannan bai bayyana hukunci ba ko mustahabbanci ko karhanci ko kaza ya bar baban mutlaq saboda yana daga cikin tsari ne al-Imam al-Bukhari hadisi na 1339 الإمام البخاري حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يكي تشيوا أبو هريرة هنا تشيوا الله ردشي أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام أن أيك أن ملائكة متوا زواج النبي موسى مثل أمنشن الله فلما جاء عند ملائكة متوا يزو سكه سيما ليشي faraja ila rabbihi sai koma zuwa ga ubangijin shi fa kala sai yake cewa arsaltani ila abdullahi yuridul maut ka tura ni ya Allah zuwa ga bawan da bai san mutuwa saboda marin da annabi Musa ya mishi ya fahimci cewa bai san mutuwa ne faraddallahu alaihi ainahu sai Allah ya maido mishi idan shi ne saboda akwai ruwaya da ta zo cewa sai da marin da ya mishi annabi Musa sai da idan shi ya huta wa kala yake cewa nan gurin wanda suke masu shakku ne game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam masu ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi mamakin yaya aka yi dan adam yan mari mala'ika za su ce ƙarya ce to wannan yana daga cikin abubuwan da ba su gane ba cewa dan adam kin ba shi ma dan adam bane aji annabin Allah ne wa qala yake cewa irji fa qul lahu ko ma ka ce mishi ya za a yaddahu alamatin fawrin ya aza hannun shi abu sa bayan maraki falahu bi kulli ma gaddar bihi yadahu bi kulli sha'aratin sana duk abinda hannun shi ya rihe na gashi to an bashi shekara adadin wannan ma'ana idan hannun shi ya rihe gashi 1000 to an bashi shekara 1000 in hannun shi ya rihe gashi 2000 an bashi shekara 2000 kada sai ya ce ai rabbi ya ubangiji summa maza sannan bayan wannan sai mi kada sai ya ce summal mautu sannan sai mutuwa didde wannan yawan nasu da suka da ka dauka da ka samu bayan su dai karewa za su yi kuma aje inda ba a san kala sai ce fal'an to a amshire na yanzu tunda dai karewa za su yi komin yawan su ayi mutuwa fa sa'alallahu an yudniya himal an yudniya hu sai ya roki Allah ya kusantar da shi min al-ardil muqaddasa daga ƙasa mai tsarki raimi ya tambi hajirin giwa da dutsi guda kamar in an yi tsaye in aka gefa dutsi a kusa da abin nan kusa da ƙasa mai tsarki kamar haka nan kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falau kuntul samada a ce ina a can gurin ƙasa mai tsarkin ma'ana la araitukum qabrahu da na nuna muku kabarin shi ila janibi dariqi zuwa ga dabara ta hanya inda da kafibul ahmar a wajen tudun rere wanda yake ja ma'ana annabi alaihi salatu wassalam yana da masaniya da gurin yake ce musu da ya sadda a can suke da ya nuna musu gurin to wannan shine hadisin da al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo kalkashin babu man ahabba dafana min al-ardil muqaddasa wa nahwiha baban da ke bayanin wanda ya so a binne shi a ƙasa mai tsarki da makamantansu kaga nan gurin cewa ya annabi Musa alaihi salam an yi dine hu min al-ardil muqaddasa ram ya tambi hajirin abinda annabi Musa ya roka kenan to idan wannan ya tabbata al-Imam Ibn al-Mulaqin yake cewa faqad ankara ba'du ahli al-bid'ah wal jahmiyah hadha al-hadith kama qala Ibn Khuzaimah yace yan bid'a da jahmiyah suma jahamiyya firqa ce ta bid'a sun yi inkarin wannan hadisin kamar yadda al-Imam Ibn Khuzaimah yake cewa Allah mashi rahama Imam Ahlut Tauhid wa qala yake cewa la yakhlu an yakunu Musa arafa malakal maut aw lam ya'rifuhu wa qalu kai suka ce abun daya cikin bi ne in ma ya kasance annabi Musa ya san mala'ikan mutuwa ko bai san shi ba a cikin wannan qadiyya fa in kana qad arafahu fa qad istakhaffa bihi idan har ya san cewa mala'ikan mutuwa ne to ya wulakanta shi ya ci mutuncin shi gami da marin da yimmi shi wa in kana lam ya'rifahu fa ruwayatu marra wa annahu kana ya'ti Musa uryanan iyanan lama analaha suka ce idan kuma har ya kasance bai san shi ba aka ce annabi Musa ai mala'ika nan da ya zo mare shi bai san shi bane to sai zama na ruwaya da kuke mana cewa mala'ikan yana ya saba zo ma annabi Musa mala'ika yana zo mushi a ganin ido kyarara a matsayin shi na annabin Allah ya zama na batta da ma'ana zance ne tunda idan bai san shi idan ya san shi ya mushi wannan abun cin mutunci ne idan bai san shi ba kuma kuka ce bai san shi ba kenan ƙarya ce kuke can baya cewa mala'ika ya saba kawo mushi wahayi a ganin ido kyarara summa inna Allaha ta'ala kenan kaga wannan magana da suke faɗa duk wanda ya ji ta zai dauka cewa lalle tabbas haka ne to haka shubha take tana kama da gaskiya sai an wargaza ta ne mutun zai san cewa ba komai bace in an kwatanta ta da gaskiya summa inna Allaha ta'ala lam yaktasili malakul maut min al-ladma wafqal aini wa faqa al-aini wallahu ta'ala la yazlimu ahadan suka ce sannan kuma abinda ke cikin wannan hadisi da na iskali Allah madaukin sarki bai rama ma mala'ikan mutuwa marin da annabi Musa ya mushi ba da fasa idan da ya mushi kuma mun sani cewa Allah madaukin sarki ba azzalimi bane annabi Musa dai wannan mala'ika bai mushi komai ba kuma ga bugun da ya mushi sai da hudda mushi ido to kuma ba mu ji ba inda aka ce an yi kisasi an rama mushi sai al-Imam yake cewa haza itradun ma'ana am Allah basiratu duka wannan huto ne na wanda Allah ya shahi basirar shi dukkan su wannan itiradat in guda uku da suka kawo itiradat ne na mara basira yace wa ma'anar hadisi sahihi al-Imam yace ma'anar wannan hadisi sahihi yace wa zalika anna Musa lam yab'asallahu ilayhi al-malaku yurid qabda ruhuhu ina izin wa inma ba'asahu ikhtiyaran wa ibtila'an yace dan saboda Allah madaukin sarki bai aiko mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa ba a wannan zawar da yayi dan amsar ran shi a ya zo ne dan saboda bashi zabi kuma dan jarabtawa ga annabi Musa kamar yadda Allah madaukin sarki ya umarci annabin Allah Ibrahim da yanka dan shi kuma Allah bai so azartar da wannan ba da niyyar azartar da yankan ba kawai dan jarabtawa yin mushi to shi ma annabi Musa Allah ya mushi haka ne dan jarabtawa ba wai dan za a zartar da wannan kin ba amsar ran shi a lokacin dan ajalin bai yi ba da a ce ya so amsar ran shi ne yace to a lokacin nan ladama al-malaku lakana ma arada to ramin marin da yamma mala'ika to zai kasance abin da yake nihi ne kuma wannan marin sai ya kasance halaka ne a wajen annabi Musa dan ya ga dan adam kawai ya shigo mushi ya mushi tsaye bai san ba cewa da mala'ikan mutuwa ne wa qad abaha Allahu shahru qafa al-ayn kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma a shari'an ya halitta mana buge idan wanda ya leko maka cikin gida na musulmi ba tare da izini ba da izini bai shigo mushi kawai sai da ya ga mutun a tsaye kuma ba da siffa ta mala'ika ba dole zai buge shi ba ya buge shi bane a matsayin ya san cewa mala'ikan mutuwa ne bai ya san mutuwa ne ya buge shi wa muhalum an ya alim Musa annab malakar mutu wa faqa an yace abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba a ce annabi Musa ya san mala'ikan mutuwa ne kuma har ya buge shi ya huda mushi ido yace mala'iku gashi sun zo ma annabi Ibrahim falam ya arifum bai san su ba ibtida'an a karan harko ga mala'ikun da suka zo baki kyawawa da suka zo gidan annabi Ibrahim har ya kawo musu aka yanka dan mareke aka kawo aka aje musu annabin Allah khalilin Allah bai san ba cewa mala'iku ne kenan kaga su zo a siffa ta dan adam ya kasa sanin cewa mala'iku ne wannan ba suka bace a matsayin shi na annabin Allah walau alimuhum lakana min almuhal an yuqaddimu ilayhim ijlan yace da a ce annabi Ibrahim ya san su da bai yiwa a ce ya kawo musu naman dan mareke da ya san mala'iku ba su ci ba su sha yace kuma mala'ikan Allah ya zo zuwa ga Maryam ita ma bata san shi ba da ta san shi da bata nemi tsari da shi ba ita ma lokacin da ya zo mata mala'ika wa qad dakhala al-malakan kuma mala'iku guda biyu sun shigo a wajen annabi Dauda a cikin siffa ta masu husuma masu rikici guda biyu shi ma bai san su ba kaga duka wannan mala yana kawo mana waki'a da dama da ta abku mala'ika ya zo zuwa ga wasu annabawan basu san ba da cewa mala'ika ne dan yazo musu da siffa ta mutum kuma wannan ba suka bane a gare su. Yace hakika Jibril yazo zuwa ga shugaban halitta hiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya tambaye shi gami da imani bai san shi ba. A ƙarshen hadisin haike cewa ma atani fi suratul qad illa araftu fiha ghayr hadhihi al-marra. A cikin ruwaya ta al-Imam Ahmad da Nasa'i cikin Kubra da Dabarani hadisin da haza Jibril atakum ya'allimukum dinakum. Annabi cewa yi a ƙarshen hadisin wata ruwaya cewa yi bai taba zo mana cikin wata surar da ban san shi ba ita da dai sai a wannan karan ya zo mana a surar da ban gane ko wane ne ba. To kaga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine fiyayyen annabawa an samu wani karan da mala'ika ya zo mishi bai gane ba ko wane ne dan ya zo mishi a siffa ta mutum kuma haka Allah ya ga dama. Yace fa kaifa yastankiru Allah ya arifa Musa al-Maliku hina dakhala alayya ya za ai inkarin dan Annabi Musa shi bai gane wannan mala'ika mutuwa bane da ya zo mishi. Wa atara ala hadha al-hadith i'tirad ya suka yi akan wannan hadisi cewa ya Allah ka tura ni zuwa ga bawan da bai san mutuwa. Falau lam ya'rifu Musa lama sahha zalika min al-malik. Yace amma da suke cewa ka turo ni zuwa ga bawan da bai san mutuwa da a ce Annabi Musa bai san shi ba da wannan Annabi wannan mala'ikan ba zai faɗi wannan magana ba. Wa amma qawlul jahmi amma jahmiya da suke cewa inna rabbu lam yaktasib lil malak ubangiji Allah madaukin sarki bai kisasi ba ga mala'ikan wannan. Yace fa haza fa huwa dalilun ala jahli wannan dalili ne akan cewa jahmiya jahilai ne. ومن أخبره أن بين الملائكة والآدمين قصاصا تواب سلابار انتوا سكان الملائكة الله لأن أن آدم أكوي قصاصي أكوي راموا إن أنا زنتين قصاصي الله بزي زبي زالم انتوا أن سكانك أن آدم لأن آدم أكوي رام أكوي إن أكوي أبنا إن يا زمانا حالتا تا سويا باب زنتين أتي أيوان يا ما كذاك وما بأمشي قصاصي با إن با نمبر جيكين ديكي جيرانك دمارك ان ديكي جيرانك كيشن لكي تمشي a kiyama sai a ce Allah ya yi zalunci bai rama mishi ba bai saka mishi ba saboda bai kadarta kisasi tsakanin dan adam da dabbobi ba to haka tsakanin dan adam da mala'ika. Yace wa man akhbarahu anna al-malaku talaba al-kisasa min Musa fa lam tasari kuma yace wa ba su labarin cewa mala'ikan mutuwa ya nemi a rama mishi marin da Annabi Musa ya mishi ba a rama ba shi kanshi mala'ikan mutuwan bai nemi wannan ba. Wa kad akhbara Allah ta'ala Musa qatala nafsan wa lam tasari minhu Allah ya ba mu labari cewa Annabi Musa ya kashe rai ba ai kisasi ba mene dalili yake nuna cewa kisasin ba ai ba amma qur'ani dai bai ba mu labarin cewa ba wannan kisan an yi kisasi. Yace wa kad akhbarana nabiyina sallallahu alaihi wasallam annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa Allah bai yi kisasi ba lam yaqbal nabiyyan hatta yuriyahu maqaduhu min aljanna wa khayyirahu. Allah madaukin sarki ba zai amshi ran wani annabi ba sai ya nuna mishi masabkin shi a aljanna kuma ya bashi zabi tsakanin mutuwa ko rayuwa. Yace falam yar an yi kubada ruhahu qabla an yarihu maqadahu min aljanna wa khayyirahu. To Allah bai so ba ya amshi ran shi kahin ya nuna mishi masaukin shi a aljanna kuma shi Annabi Musa shi ma bai so haka ba a bashi zabi ya san da haka kan cewa ya san da cewa Annabi Musa duk wani annabin da Allah madaukin sarki zai aiko ma mala'ikan mutuwa zabi ake bashi tsakanin mutuwa da kuma rayuwa in ya zabi mutuwa a nuna mishi masaukin shi a aljanna kuma a karbi ran shi. Ka'ida ce wannan ba wani annabin da ake amsa ran shi wannan khususiya ce ta annabawa sai an bashi zabi in ya ga dama ne za a amshi ran shi. To shi Annabi Musa ya ga ba a mishi wannan ba kenan wani ya zo kai tsaye yace na zo amsa ranka ne ya san cewa ba haka bane dole zai bige shi zai tunanin cewa wani dan adam ne kawai zo yake rena mishi hankali. Wa idullu ala sayata hadha annahu lamma raja al-lisani istasalama abinda zai nuna maka wannan wancan karan ba amsa ran ya zo ba ibtila'i ne daga Allah shi yasa Annabi Musa bai yarda ba hayayi mari amma karo na biyu da yazo amsar ran na hakika yaya akai bai abin nan ba Annabi Musa kaga ya sallama mai kauya dake wannan karan amsar rai ne kuma wanda yake nuna mana cewa annabawan Allah ba mutane bane masu son duniya kaga babu wani annabin da aka zo bashi zabin cewa kana so a barka a duniya ko kuma a karbi ran kai zabi cewa a bar shi dai dan kara yan shekaru babu annabin da yi wannan zabin me yasa dan sun san abin da ke wajen Allah ya hiye musu abin da ke duniyar nan limkin balinki. Wa zakar ibn hibban ya ambata cikin sayin shi anna kabar Musa cewa kabarin Annabi Musa yana Madiyana tsakanin Madina da Baitul Maqdis yana cikin sayin ibn hibban a hadisi na mujallal na farko safa ta 242. Wa atarada adam Muhammad ibn Abdul Haq fi kitabihi ila al ahadith fi hadha sahih. Muhammad ibn Abdullah shi ma ya kawo huto na huto cikin littafin shi illolin hadisan da ke cikin Sahih Bukhari yace magana shi da yake cewa bi madiyana a madiyana nazrun akwai nazari a ciki saboda madiyana ba tana batta kusa da baitul maqdis kuma batta daga cikin kasashe gairuwa masu abin nan masu tsarki wanda aka ambata madiyana shine garin shu'aibu alaihi salatu wassalam wanda yana tsakanin wadil qura da sham kamar yadda hazumi ya fada maqdis tahara ya shahara anna qabran cewa wani kabari a aryaha cikin kasa ce mai tsarki yuzaru ana ziyarta shi ana cewa kabarin annabi Musa ne wa indahu kasibun ahmar a gurin shi kuma akwai wani tudu rereja kamar yadda yake cikin wannan hadisin wa qad zurnahu wa qatamnahu bihi khatma wa dariq shi malam yake cewa ibn al-mulakin hakika mun ziyarci wannan gurin hasab ka qur'ani mun yi a gurin wa qara'na bihi juz'an min fada'ilihi alayhi afdalu salatu wassalam har mun karanta wani juz'i a gurin wanda ke bayanin farala annabi alayhi salatu wassalam kaga wannan yake nuna cewa gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisin shine tabbas ga shahar malamai suna tabbatarwa ba wani gurin daban ba wanda ba shi ba da yace an yi duniya hu min al-adl muqaddasa ya kusantar da shi a ƙasa wadda take mai tsarki ya'ani a sham yana nihin sham an ce al-adl muqaddasa ita ce abin nan sham wadda Allah madaukin sarki ya ambace ta a qur'ani gurare masu dama al-adl lati baraka na fiha garin da mun yi mishi albarka wanda wannan mun gani yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam shine annabin da Yahudawa suka kasance Allah ya aiko musu shine annabin su har Yahudawa ne yanzu duk da batattu ne abinda suke rayawa shi annabi Musa shine annabin su kuma shi suke biyayya gare shi to ga kabarin shi inda yake mun ga yana al-ardul muqaddasa kasa mai tsarki ita ce Sham to wannan shine sababin wanda bai san ba menene sababin da yasa Yahudawa ne yanzu suke ta yaki da Falasɗinawa suna ganin wannan gurin ƙasar su ce zaluncin su aka yi saboda su asalin dogon tarihin suke kallon cewa annabin su anan ma aka binne shi kabarin shi anan yake su guri ne mai tsarki a wajen su su a muguwar fahimtar su da ma zaluncin su suna dauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi a musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi aka amshe wannan ƙasar ta koma hannun musulmai zalunci ne zalimci ne su a ganin su anan gurin al-imam ibn hajar ya kawo magana ibn al-mulakin da yake cewa babu man ahabba dafana fil adl muqaddasa wa nahawa az-zain ibn al-munayyir yake cewa al-murad bi qawlihi aw nahawa da yace ko makamancin su kaga ai bukhari Allah mashi rahama ce babu man ahabba dafana fil adl muqaddasa a ƙasa mai tsarki sai yace aw nahawa ko makamantanta kenan banda ita ma mutun ya so abin ne shi a wani guri mai tsarki banda shamkin yace baqiyatu ma tashaddu ilayhi ar-raha nuni ne bukhari yake zuwa ga guraren da aka yi nunin cewa ana darmin kaya ayi bulaguro saboda su kama haramain makka da madina wa kazalika ma yumkin min madafin al-anbiya wa quburu shuhada haka nan abinda tana yiwa abin ne mutun daga cikin gurin binnewa ta mabunna ta annabawa da kuma kaburburra na shahidai da waliyai tamaddiyan birjuwar saboda kaunar ka samu makwabtaka da su wa ta'arrudan lirahman nazila kuma dan ka bujuro ma rahamar da kake samu take saukowa a gare su iktida'an bi Musa alaihi salam saboda koyi da annabi Musa alaihi salam wa haza bina'an kamar yadda bil munasaba a cikin kwanan nan wannan mai halin na Nigeria da ya rasu ya nemi an binne shi a Madina kuma aka kaddama musu talabin ya samu haka nan dan saboda sun bujuro sun arrada sun ga aikin da yamma musulunci ne ya ba da damar ayyukan da yake na alkhairi da wadata shi ba a samu ba a kusa wanda yake aiki da wadata shi kuma aikin da ya dace da kudin shi ba wai aiki ba wanda mutum zai kasance yana yi kudin shi daban kuma wadatar da yake yana maluniya amma yana wani aikin da bai wuce jika 10 jika 20 ba a'a yana yin hidima ta musulunci da kudin shi daidai yadda ya dace da wadata shi kuma a boye dabba wanda ya sani in ba bayan ya rasu ba yace wa haza bina'an ala anna al-matlubul qurb shine abun mamakin mutun zai mamakin ya akai suka amince abin ne shi a wancan gurin mai tsarki wanda a kusa kusan nan ba wanda ya samu wannan yace anna al-matlubu al-qurb min al-anbiya'i allazina ufinu bi baitil maqdis dan han masarautar ta su ya sha mata alkhairan da ba ta musu kwatankwacin ta ba ta saudiya a cikin wannan lokacin yace cewa abinda ake nema kusanci ga annabawa wanda aka binne su a guri mai tsarki wa huwa allazi rajahu iyad shine abinda alqadi iyad malamin malikiya ya rinjais shine saboda makwabtaka da annabawa wa qala al-muhallab yake cewa ya nemi wannan li yaqrabu alaihi al-mashaidan saboda tahiyya ta zo mishi kusa zuwa ga mahashar kuma wahala ta sabkan mushi wanda ake samu idan an yi nisa zuwa ga kasar da za a yi tashi taren kiyama. Sannan Bukhari sai kawo mana wannan hadisin da ke ciki. Malamai sun yi sabani duba da wannan mas'ala. Sun yi sabani fi jawazi naqalul mayit min baladin ila balad, cikin mas'alar a dauki gawan mamaci daga wani gari zuwa wani gari, shin ya halitta? Faqila yukrahu lima fihi min ta'khir dafni, wasu sun ce an karhanta dan saboda akwai jinkiri game da binne shi, kuma an bujuro shi game da cin mutuncin gawar shi. Wasu kuma suka ce a mustahabbi ne wannan, kuma akan hali guda biyu ne, wal awwal aula tanzilu zalika ala halatin. Amma Ibn Hajar yace abin da yake dacewa a dauki abin a hali guda biyu, hanin an hana ne lokacin da aka samu hunaka gardun raji, wata bukata mai rinjayi, kamar za a binne mutum ne a guri mai tsarki, guri mai daraja, kamar su Makka da Madina ko al-Ardul Muqaddasa Sham kin, to wannan sai a zartar da wasiyye shi wanda yace a binne shi a wannan guri. Wa taqtalifu al-karaha fi zalika fa tablughu at-tahrim, yace idan kuma ya kasance ya samu gurin ba wannan bane, to karhanci ya shiga ciki, ba kasa bace mai tsarki kawai so yake a binne shi, irin yadda shugabanni ko saraki suke a binne su a ƙauyen su, duk inda ya mutu ya an dauko shi an kai su ƙauyen su, to kaga wannan ba al-ardul muqaddasa bace, to shine zai karhanci zai shiga a ciki. Karhancin yace wani lokaci zai kai haramci ma, wal istibab hal sayakunu bi qurbi makanin fadil, in kuma a guri ne mai daraja wannan kuma abu ne wanda ake so. Shafi'i ya nasanta kyarara akan cewa mustahabbi ne a dauki gawar mamaci a kai ta wani guri mai tsarki, wani guri mai daraja kamar Makka da Madina da makamantan su. Sai babu na gaba, babu na 69, al-Imam al-Bukhari ke cewa babu dafni bil layli, babun da ke bayanin binniya da daddare, mamaci ya mutu a binne shi da daddare, me ya hukuncin wannan? Sai Bukhari ce wa dufina Abu Bakar laylan, an binne Abu Bakar cikin dare. Kaga mun ce Bukhari daga cikin manhajin shi yana kawo, ya bude babu yana kawo asar, ya fara da asar ba hadisi ba, dan yayi nuni zuwa ga abin da yake shine zabin shi. Kenan kaga da yace babu dafni bil layli, bai ce babu istihbabu dafni ko karahatu dafni, kawo babun binniya da daddare ce. To kuma sai ka maka asar wanda yake nuna shine zabin shi. Za'un Bukhari shine cewa ya halitta binniya da daddare, shi yasa ya kawo asar kin da ke nuna an binne Abu Bakar da daddare. Hadisi na 1340, al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Usman ibn Abi Shayba, haddathana Jarir an Shaybani an Sha'abi an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, yake cewa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ba'da ma dufina bi layla, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wani mutum bayan an binne shi da daddare. Qama huwa ashabuhu, ya tashi da shi da sahabban shi. Wa kana sa'ala anhu, ya tambaya gare shi. Fa qala, yake man haza, wane ne wannan? Fa qalu, suka ce fulan, wane ne? Dufina da bari ha wanda an binne shi da daddare, ma'ana hadisin da ya wuce ne. Fa sallau alaihi, suka yi sallah a gare shi. Wannan mai sharan masallaci ko mace mai sharan masallaci wanda aka binne da daddare, annabi ya tambaya. Shine hadisin da yake nihi. Sharhi, al-Imam yake cewa amma binne Abu Bakar da daddare, Ibn Abi Shayba ya hudo magana daga Al-Qasim Ibn Muhammad, kuma an rawaito ta daga Ibn Sabbah daga cewa Umar ya binne Abu Bakar da daddare, sannan ya shigo masallaci ya yi wuturi. Sannan suka rawaito daga Uqba da Aisha wannan magana. Hadisin Ibn Abbas ya gabata cikin Al-Izn bil Janaza. Amma hukuncin wannan baban, hukuncin binniya da daddare, faddafun ja'izan laylan wa naharan, binniya ta halitta dare da rana min gairi karaha, ba tare da karhanci ba. Wa huwa mazhabul ulama'i kafa, shine mazhabin malamai gabaki ɗayan su. Sai Hasan al-Basri shi yaki wannan. Haka nan Qatada an rawaito daga Ibn Abi Shayba da Sa'id ibn al-Musayyib. Ibn Abi Shayba ya rawaito da Sa'id ibn al-Musayyib kamar yadda Ibn Hazm ya ambata rahimahullah cikin al-Muhalla. Haka Darimi daga cikin malaman Shafi'iyya yake cewa annal khulafa, cewa halifofi banda Aliyu ko da Aisha da Fatima, dukkan su an binne su da daddare ne. Haka Ibn Abi Shayba ya hudu. Wa qad fa'alahu alayhi afdalus salatu wassalam aidan, haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi yayi binniyar wannan da daddare, kamar yadda Abu Dawud ya rawaito ya inganta shi, Hakim al-Imam Hakim ya inganta daga hadisin Jabir. Wa lam yunkar ala man dufina laylan, ba ai inkari ga duk wanda yayi binniya da daddare ba kamar yadda ya gabata. Yace na'am addafnu naharan afdal, haka ne yace binniya da daddare tahi farala, li annahu aisaru lil istima', dan yahi saukin haduwar jama'a, da rana an yi samun jama'a masu yawa su hadu. Wa khuruja min khilafi man kariha, kuma za a fita daga sabanin wanda suka ce makaruhi ne in aka yi da rana. Amma hadisin Jabir cikin Muslim yace zajara annabi sallallahu alaihi wasallam an yuqbara ar-rajulu bil-layl illa an yudarra ila zalik, ga hadisin Muslim hadisi 943 yake cewa Jabir Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da abin ne mutun da daddare sai dai in bukata ta kama. Tahawi ya rawaito daga hadisin Ibnu Umar cewa Annabi ya hana ayi binniya da daddare sallallahu alaihi wasallam. Tahawi yake cewa yajuzu an yakunu nahaw an zalika laysa min tariqi karahiyati daddafani bil layli li anna sallallahu alaihi wasallam arada an yusalli ala jami'il mauta bil madina lima lahum fi zalika min al khair wal fadl. Yace tana yiwa an ji al-Imam al-Bahawi al-Hanafi yake cewa Allah mushi rahama yana yiwa ya kasance hanin wannan ba ya shahi kowa da kowa bane, hani ne na abun ne da daddare a zamanin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda mun gani ya nuna musu bai so ba da aka binne wancan mutun da daddare, saboda shi yana so ya ma duk wanda ya mutu a Madina sallah da karan kanshi dan su samu wannan farala da wannan daraja. A ce Annabi alaihi salatu wassalam a zamanin shi ne mamaci ya mutu da daddare, an je an binne bai samu ba halarta, bai mishi sallah ba, kaga shi wannan mamacin ba karamin asara aka mishi ba. To sai yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin garin Madina a lokacin shi su binne ba tare da sun jira shi ba. Wakila aka ce yayi hani gami da haka ne saboda wata ma'anar daban. Ash'as ya rawaito daga Hassan cewa wasu mutane yasi'una akfanu mautahum suna munana likahanin matattunsu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da binniya da daddare, ma'ana zai kasance tunda cikin dare ne ba tare da sani ba zai su sa likahani wanda ba na kirki ba, ko kuma yana da wani abu ba tare da sun sani ba, to wannan sai aka hana binniya da daddare da rana za a ga komai da komai. A wata ruwaya suka ce wannan shine sababin. An rawaito daga Jabir bin Abdullah kwatankwacin haka Annabi alaihi salatu wassalam ya aikata haka, ma'ana binniya da daddare. Fu'ila zalika bi rasulullah, an aikata haka kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Shahin ya rawaito daga hadisin Abdul Samad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas daga baban shi daga kakan shi marfu'in hadisi, yace badru bi mutakum malaikatun nahar, ku yi gaugawa da matattun ku binne su ga malaikun rana. Fa innahum arafu min malaikatil layl, dan sun hi sauki, sun hi rangwame, sun hi tausayi ga malaikun dare. Wannan a cikin abun nan An-Nasikh wal Mansukh min al-Asar na Ibn Shahin, amma yana da rauni hadisi. Ibn al-Munzir yake cewa Allah mashi rahama, ajaza aktsarul ulama wa dafna lailan, mafi yawaicin malamai sun halitta binniya da daddare. Ita ce magana Abu Hanifa da Ahmad da Ishaqa, an binne shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare. Kenan kaga da a ce an hana binniya da daddare da ba za a binne Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare. Wa kaza Usman, haka Usman da Aisha da Fatima da Ibn Mas'ud da Ibrahim an-Nakhai dukkansu. Ibn Shahin yace wa haza yadullu ala nasakhil awwali, wannan yana nuni akan cewa na farkon an shahe shi, ma'ana hanin da aka yi na cewa ka abin ne mamata da daddare an shahe shi daga baya an ba da izini. Wa dufina rajul allazi kana yarfa'u sautahu bi zikri laylan kama akhrajahu Abu Dawud bi isnadin jayyid, yace an binne mutunan nan da aka yake daga sautin shi da zikiri da daddare kamar yadda Abu Dawud ya hudo da sanadi mai kyau, kuma an ba da rangwame wanda suka yi rangwame gami da wannan Uqba ibn Amir da Aba azumi da Ada. Wa huwa qawlu Zuhri, ita ce magana Zuhri da Thauri da Ibn Abi Hazim da Mutarrib ibn Abdullah ibn Habib, ya ambaci wannan cikin littafin shi An-Nawadir, cikin An-Nawadir wa Ziyadat kai na Ibn Abi Zaid al-Qayrawani. Wal Ibn Shahin, Ibn Shahin ya kawo ce su'ila Anas an dafani bil layli, an tambaye Anas gami da binniya da daddare, sai yake cewa madafani bil layli illa kadafani bil nahar, ai binniya da daddare daidai take da rana. Wa dufina Shuraih ibnahu, wa dafana Shuraih ibnahu laylan, Shuraih al-Qadi ya binne dan shi da daddare, aiki ne ma'ana na manyan malamai wanda yake nuna cewa wancan magana an shahe ta. Daga Ibn Umar marfu yace man mata ashiyatan fala bi tanna illa fi qabri, duk wanda ya mutu da marece ka abari ya kwana sai a cikin kabarin shi, hadisi ne marfu, imana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kaga yake nuna ya shahe wancan. Wannan Ibn Shahin ya kawo shi cikin An-Nasikh wal Mansukh nashi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala Ibn Hajar yake cewa babu dafani bil layl, babun binniya da daddare, ashara bi hadhihi tarjama ila raddi ala man mana azalika muhtajjan bi hadisi Jabir, abunda Bukhari yake nuni yana raddi ne ga wasu wanda suka hana binniya da daddare suna hujja da hadisin da Annabi da Jabir ya huddo cikin sahihi Muslim, mun karanta shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam an yi kubarar rajulu laylan illa an yutarra ila zalik, to raddi yake nihi bayyana a wannan, yace sai dai Muslim Allah mushi rahama ya bayyana sababi a cikin wannan ruwaya, lafazin shi anna annabi sallallahu alaihi wasallam hadaba yawman fa zakara rajulan min ashabi yuqbida wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ya ambaci wani dan wani cikin sahabban shi da an amsharan shi ya rasu kuma aka mishi likahani cikin wani likahanin da ba mai kyau ba kuma aka binne shi da daddare to dalilin nan sai annabi ya hana a binne mamaci da daddare sai in bukata haka ta kama wannan shine sababin da an ambace shi a can gurin yace amma asarkin cewa Abubakar an binne shi ya kawo shi da sanadin shi a ƙarshen cikin kitabul janaiz babu mauti yawmul isnin mutuwar ranar litinin daga hadisin Aisha cewa dufina Abubakarin qabla an yusbi zan mutar da hadisin da Bukhari yake nuni na cewa an binne Abubakar da daddare hadisin yana tahi sai babu na 70 daidai al-Imamul Bukhari yake cewa babu bina'il masjid al-qabri baban da ke bayanin gina masallaci akan kabari hadisi na 1341 al-Imam yake cewa haddathana Isma'il qala haddathani Malik an Hisham an abihi an Aisha radiyallahu anha qala take cewa lamma shtaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam zakarat ba'da nisa'ihi kanisatan ra'ata bi ardil habsha yace yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abun nan yayi rishin lahiya sai wasu daga cikin matan shi suka ambaci wata coci da suka gani a ƙasar Habsha ana ce mata Mariya wa kanat ummu salama ta kasance da ummu habiba Allah yarda su ata ta ardal habsha sun je ƙasar Habsha fa zakarata min husniha suka ambaci kyan wannan cocin wata sawiri fiha da kuma wannan hotuna butun-butumi dake cikin ta farafa ra'asahu annabi ya dago kanshi fa qala yace ulaika idza mata minhum ar-rajulu salih ai wannan mutane idan mutun nagari na kirki ya mutu a cikin su bana ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci a kabarin shi summa sawwaru fihi tilka sura sannan sai su yi irin wannan sura da kuka gani irin wannan butun-butumi yace ulaika shirarul khalqi indallah wannan sune mafi sharrin halittu a wajen Allah kenan wannan abin da kuka gani mata ne kyalkyaliye burge su na cikin coci amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu cewa wanda suke da wannan mafi sharrin halitta ne ma'ana kawai wannan kyalkyalin cocin ya burge ku wa qara salafa ba'da babu salati fil bai'a yace ya gabata cikin baban sallah cikin bi'a cikin abin nan coci cikin gurin bautar Yahudawa yace wa inna ma zammahum sallallahu alaihi wasallam ja'alahum shirarul khaliqi abinda yasa annabi ya zarge su ya sanya su sune mafi sharrin halittu li annahum kanu ya'buduna tilkal qubur dan suna bauta ma wannan kaburburra wa qad salafa ya gabata cewa yayi tsoron a riki kabarin shi a matsayin masallaci shi yasa ba a bayyana kabarin shi ba saboda binne saboda taushe kafar banna lillahi ubadu qabrahu dan ka abota ma kabarin shi ya cewa sai a ci insha Allah fil libas wannan mas'ala ta zo cikin babul libas hadisi na 5816 cikin babul akziyatu wal khama'is idan muna cikin masare al imam az-zainul ibzaini ibn al munayyir yake cewa kamar yadda ibn hajar ya hikaito babu bina'il masjidi ala al qabri yace ka annahu qasad bi tarjamatul ula ittikhazul masajid fil maqbara li ajli al qubur bi haythu laula tajaddadu al qabri mattakhazul masjid yace abin da yake nihi da tarjama ta farko babu na farko shine ittikhazul masajid a riki masallatai a makabarta saboda wannan kaburburra saboda ya kasance dan ba wannan kaburburran ba za a yi wannan masallacin ba abin da yake karfafa wannan bina'ul masjid fil maqbara fi hiddatihi da gina makab masallaci cikin makabarta shi kadai lillahi taji ila salat dan abukaci sallah a sami lo sallah a cikin lokacin to wannan yusalli fihi suwal maqbara a cikin shi za a yi sallah banda makabarta shi yasa naha manhal jawazi ya karkata wajen karkata ta halitta shi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa qad taqaddama anna al-man'u kuma ya gabata cewa hanin da aka yi saboda gudun ka a aikata da kabarin ne kamar yadda wannan wanda aka tsine ma suka aikata da kabarin amma idan ayi shi ne an amintu game da wannan babu wannan hanin kamar yanzu a wannan lokacin in aka yi sai ya kasance zuwa a gaba wani ya rika shi saboda jahilci yayi yawa ya rika shi cewa an yi ne aidan saboda wannan makabarta shi kuma ba dan wannan bane to saddu zari'a ne aka taushe abu babu na 71 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu man yadkhulu qabla qabr al-mar'a baban dake bayanin wanda zai shiga kabari na mace hadisi na 1342 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Muhammad ibn Sinan haddathana Fulayh ibn Sulaiman haddathana Hilal ibn Ali an Anas radiyallahu anhu qala yake cewa shahidtu binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halalci diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala al-qabr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a kabari فرأيت عليه تدمع أن سينجا إذا نوينش سنة هواي فقال سيتي هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة شن أخوي أتكم كواند بيكسنتي إيالي شبار الدداري فقال أبو طلحة أبو طلحة أيكي تيوى أنا نياما أيكي الله قال سيتي فانزل في قبرها تشغى تكين قبر انتك أمشيتا فنزل في قبرها سيه شغى قبر انت فقبرها يبنيتا قال ابن المبارك ابن المبارك يتشى قال فليه فليه يكيتشى أراه يأني أزم إنا غنين ديتشى لم يقارف واند بي أيكي بينانهم أزم بزنبي قال أبو عبد الله الإمام البخاري يكيتشى وليكترفوا أي ليكتسبوا دان سبدا سي صورو تشيسي أيكي سبدا الاكتراف إنشيني أيكي كوي نن الإمام البخاري يأم بتامن حديث واند ياغباتا ya gabata cikin asna'at azibul mayit bi baka'i ba'd ahlihi alai mamaci ana mishi azaba da wani bangare daga cikin kukan da iyalan shi suke mishi to wannan yace malamai sun tahi akan cewa zaujil mar'a aula mijin mace shi yahi dacewa da ya shiga sanya ta cikin kabari sama da ma'aihinta ma da ma'aihiyarta yace wala khilafu bainahum babu sabani cikin tsakanin malamai annahu yajuzu lil fadil ghayra al wai an yuhdil mar'a idza udima al wali ya halitta ga mutum mai farala mai daraja ya shiga ya binne mace sanya ta cikin kabarinta idan an rasa wani makusancinta a ciki yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ya hida cewa ya binne dukkan mummunai ma ya hisan su sama da kansu wala mai zilli ahadin bai halitta ba a ce wani ya gabata gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani abu ko daya a ce ya wuce har ya binne ya sanya mamaci cikin kabarin shi balle ma diye shi dan Allah ya ce la tuqaddimu baina illahi wa rasuli ka ku shiga wuce gaban Allah da manzon shi walame kulli usman an yataqaddama bai dace ga usman ba ya sani cewa ya wuce gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya matashi cikin kabari wannan kuma fadlu usman cikin wannan akwai farala ta usman da darajar shi da cewa ya zadi gaskiya lokacin lamya da atilkal muqarafa bai yi da awa ba cewa bai kusanci iyalan shi ba a cikin wannan daren ma'ana a cikin wannan jama'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya cewa cikin ku wane ne bai kusanci iyalan shi bai zo ya sanya wannan diyatawa cikin kabari kaga da Usman yana da ƙarya sai shi zai tashi shine mijinta saboda yafi kowa san a ce shi ya binne matar shi to amma da yake ba haka bane bai yi wannan da awo ba sai kyale wani wanda bai kusanci iyalin shi bai zo wa in kana alaihi ba'dul gadada fi ilhad ghairihi zijawatihi duk da cewa akwai zai ji wani abu tabbas a cikin zuciyarsa cewa wani ne ya sanya matar shi kabari ba shi ba amma duk da wannan tunda dai annabi ne yayi umarni ba biyar da zai ketare wannan umarnin yayi ƙarya cewa ai ni ma lam uqariful layla ba zai yi wannan ba duk da yadda yake son abin sai babu na 72 da kaice dai anan gurin al-Imam al-Bukhari yana so ya bayyana mana cewa wanda zai iya shiga ya binne ya sanya mace cikin kabarinta shine mijinta kuma idan ya kasance da kai wani dalili da kai wani sababi wani wanda ba shi ba yana iya shiga ya abun nan kinta ya binne ta cikin makusanta babu na 72 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu salatu ala shahidi babun dake bayanin sallah akan shahidi hadisi na 1143 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf haddathana Laysu qala haddathani ibn Shahab an Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajma'u bainar rajulain yana hada tsakanin mazaje guda biyu min katala uhudin daga wanda aka kashe na uhudu fi saubin wahidin a cikin tufa guda ɗaya gama mutum biyu a cikin abin nan a cikin kabari guda sun mai kulu sannan sai ce ayyuhum aksaru akhzar lil qur'an wanne ne cikin su yahi har da ce qur'ani fa iza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad idan an nuna mishi wani daga cikin su wanda yahi har da sai gabatar da shi a cikin kabarin wa qala yace ana shahidun ala haula yawmal qiyama ni nike shaida ga wa'annan a gobe kiyama wa amara bi tafnin shi yasa ake kiran shahidai a matsayin shahidai wa amara bi tafnin fi dima'ihim annabi yayi umarni a binne su cikin jinanan su ka a wanke su wa lam yugasalu ba musu wanka ba lam yusalla alaihim ba ayi musu sallah ba hadisi na 1344 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf haddathana Laysu haddathana Yazid ibn Abi Habib ana Abil Khair ana Uqbah ibn Amir anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto wata rana fa salla ala ahli Uhudin salatuhu ala al-mayyit yayi sallah ga wanda suka mutu a Uhudu yadda yake sallan mamaci sun man sarafa ilal minbar sannan ya tafi ya shiga minbari fa qala sai yake ta anni fardul lakum ni marigayin ku ne ma'ana ku je ina kuna jira na intar da ku wa ana shahidun alaikum ko ni mai shaida ne a gare ku wa inni wallahi la anzuru ila khawdiyal an ya ilahaudi al'an yace wallahi ni ina kallon tabki na al-kausara a yanzu wa inni uditu mafatih khazain al-adalli tabbas ni an bani mabudin taska ta kasai mafatih al-ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'd yace wallahi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ba ina ji muku tsoran zaku yi shirka bayana ya ku sahabbai walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha sai dai ina ji muku tsoro wurka yin gasa a cikin duniya gasa a cikin duniya kaga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin tsoro kuma haka ya kasance al'ummar shi Allah madaukin sarki ya sa shedan ya jarabce su gami da wannan gasa akan cewa wane yayi kaza sai nayi wane yayi kaza sai nayi shine mafi girman abinda ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mana tsoro ai asar hadisi bai sharhin da al-imam ya kawo ce malamai sun yi sabani a cikin wannan baba فقال مالك الامام مالك yake cewa allazi sami'tuhu min ahli al-ilm wa sunnah abinda naji daga malamai da sunna anna shuhada la yugassamu cewa shahidai ba a musu wanka ba a musu sallah ba a sallah ga ko dayan su kuma ana binne su da tufahin su wanda aka kashe su a ciki haka malik ya faɗa cikin mudawwanatul kubra kuma ita ce magana ata'u da nakhai da haka mun da laysa da shafi'i da ahmad da mafi yawaicin malamai kamar yadda ibnu tini ya hikaito daga gare su wa qala abu hanifa abu hanifa da sauri da muzani da auza'i suka ce ana ma shahidai sallah wanka ne ba za a musu ba kuma shine fahimtar makahulu da wata ruwaya daga ahmad ikrama yake cewa ba a musu wankan ma dan Allah yana cewa kar tayyabahu ya tsarkake su sai dai za a yi musu sallah sa'id ibn al-musayyib da hasan al-basri suka tahi akan haka su ma suka ce yugsalu za a musu wanka a yi musu sallah li'anna kullu mayyitin yajnabu dan sai kowanne mamaci yana yin janaba hujjatul awwalina hujja ta malaman farko hujja su shine hadisin jabir cewa ba a yi mushi wanka ba ba a yi mushi sallah ba kuma yace fala yuru halahum halin su kuma bai sauya ba a ranar uhud an kashe mutun 70 ne a ciki to fala tajuzu an taqfa salatu alaihim idan da har an musu sallah ba za ta boyi ba za a gani wali annahu hayyun bi nasr alquran me yasa saboda sura yayu ne da nasin alquran wali anna alqatl qad taharahu kuma saboda kisan da aka mishi a jihadi ya tsarkake shi Allah ya mishi gafara waya a ci yawmal qiyama zai zo ranar tashin alqiyama da raunin shi warin shi wari ne na abun nan tararan almiski shi jinin nashi abu hanifa ya kawo hujja da wanda suka tayi tare da shi da hadisin uku ba cikin wannan baban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga hamza sallah ala hamza 70 salatan sallah 70 yan mishi wa ajaba al-awwalun na harkon suka ce abinda ake nihi da sallah ga Hamza shine addu'a a gare shi ba sallah ba kamar yadda wasu sun ambata wannan in kirara cewa addu'a ne summal mukhalif ya kulu sannan wanda suka saba suka ce la yusalla ala al-qabr ba ala salat ayyam ba a sallah ga kabari bayan kwana uku ba makawa ayi tawilin wannan hadisin cewa yayi sallah a gare su bayan kwana takwas shine cewa addu'a ake nihi sallar da yamma Hamza bata inganta ba ko kuma ta kasance ke bantatta ce ga Hamza dan ya mishi kabbara guda bakwai ne sa wanda suka saba kuma suka tahi akan cewa za a mishi sallar su kuma sun tahi akan cewa kawai kabbara guda hudu ne ya gabata akai takeice dai sabanin malamai adda kai sosai mai yawa akan cewa za a ma shahidi wanka da sallah ko ba za a mishi ba ne wancan malamai da dama da muka ambata su Malik da su Shafi'i da sauransu da jumhurin da aksarul fuqaha mafi galibin malamai sun tace ba a mushi wanka ba a mushi sallah far'i malamai sun yi sabani izajur hafil ma'arka idan aka yi ma mutun rauni a fagen yaki sannan ya rayu bayan wannan ko kuma an kashe shi a da zalimci da wani karhe ko wani shi sai ya rayu Malik yace wannan za a mushi wanka a mushi sallah a fagen yakin aka mushi raunin amma bai mutu ba a can sai ya taho sai ya rayu yayi rayuwar shi ya wata shekara shi ɗaya ko biyu ko uku amma dai wannan raunin shi ya zama sababin mutuwar shi shin za a mishi wanka da sallah ko ba za a mishi ba a dauka cewa shahidi ne Malik yace za a mishi wanka da sallah kuma wannan magana Shafi'i haka ya faɗa amma Abu Hanifa yake cewa an kashe shi a zalimci kisan zalimci a cikin gari da wani karhe ko takobi ko wuka ba za a mishi wanka ba wa in qutila bi ghayril hadida idan kuma ba da karhe bane aka kashe shi za a yi mishi wanka hujja ta malaman farko ga tanan sun ne cewa ibnu umar anna umar ga sallahu sallah alai cewa umar an mushi wanka kuma an yi mushi sallah duk da cewa da makami da karhi aka kashe shi yace kuma cewa shi ya rayu bayan an soke shi shi umar din kuma shahidi ne ba wanda zai inkari game da wannan haka nan an yi ma aliyu rauni kuma ya rayu bayan wannan raunin kuma ya mutu game da wannan raunin kuma wanka aka mishi an mushi sallah ba wanda ya inkari cikin sahabbai furuqin shi yana da wannan fadi mai yawa wafihi a cikin wannan hadisin mun fahimci halaccin gama mazaje guda biyu a cikin tuha guda a yi musu abin nan a sa su cikin kabari kuma a cikin mun fahimci cewa farala ta karatun alqur'ani da har da ce shi dan gashi an gabatar da wanda yake mafi har da qur'ani a cikin su li anna sunni fadila eh na gaba yake cewa dalalatu irtifa'i takalifi bil mauti dalili cikin wannan akwai dalilin cewa takalifi ya dauke idan mutun ya mutu wa illa fala yu'ayyisaqur rajulu bir rajuli illa qida'i takalifi aw lid darura mun gani cewa mai risala da malamai kamar da mun gani wa yafarraqu bainahum fil madaji araba tsakanin yara daga sun balaga a wajen kwana to bi halitta ba namiji na namiji su kansu su hada a cikin makami marhi guda su yi barci su kwana a cikin marhi guda to wannan gashi amma mazaje guda biye ce dan saboda dalili ne kan cewa babu takalifi sun sabka shari'a ta sabka akan su da yace ana shahidun ala haula ni mai shaida ne akan wannan annahum lam yu'ajjalahum min ajrihim shay'an min dunya ma'ana cewa ni mai shaida ne cewa busu ci ladan su ba a jihadin ko daya ma'ana sun samu ladan su kamilan muwafaran cikakken lada ashhadu bi ikhlasi musriki mun sun ce ina mai shaida da cewa masu ikhlasi ne kuma masu abin nan masu gaskiya ne sai babu na 73 na 72 ne mun karanta ku nan al-imam ibn al-munayyir ababan da muke ciki ma'ana yake cewa babu salatu ala shahidi yace arada bihi arada babu hukumus salatu ala shahidi hukuncin yake nihi al-imam al-bukhari hukuncin sallah akan mamaci akan shahidi babu na 73 al-imam al-bukhari yake cewa babu dafanu rajulain wa salasa fi qabrin babun da ke bayanin binne mutum biyu ko uku a cikin kabari guda hadisi na 1345 al-imam yake cewa haddathana sa'id ibn sulaiman haddathana laysu haddathana ibn shihab an abdurrahman ibn ka'ab anna jabir ibn abdullah cewa jabir dan abdullah radiyallahu anhu ma ya bashi labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna rajulaini min qatla uhud yana hadawa tsakanin mazaje biyu daga cikin wanda aka kashe a uhud ma'ana hadisin da ya gabata yace wa qala salaf fil bab qabl wannan hadisin shine ya gabata a baban da ke kahin shi malamai sun yi sabani wajen binne mutum biyu ko uku cikin kabari hasan al-basri yace makaruhi ne aw ajazahu ghayr wahid min ahli al-imma ba dai ba biyu ba cikin malamai sun halitta haka nan in suka ce babu lahi abinne namiji da mace cikin kabari guda in ta kama shine maganan malik ra'ayin al-imam malik da abu hanifa da shafi'i da ahmad da ishaqa sai dai shafi'i da ahmad suna cewa zalika mawdi'u darurat a gurin darura ake nihi in darura ta kama a hadan saboda takalifi ya kawar babu takalifi akai hujja su shine hadisin jabir da ya gabata aka ce ana gabatar da mafi shekara sannan kuma a gabatar da wanda yake har da qur'ani sannan a gabatar da namiji gaban mace ya kasance shine a ga mace ce a bayan shi in ga masu akai muhallab yake cewa haza khidabul ahya wannan khidabi ne ga masu rai an ya ta'allamul qur'ani cewa su tashi su karanci qur'ani wala yaghfulu kada su banza da qur'ani hina akramallahu hamlatahu fi hayatihim wa ba'da mamatihim dan Allah ya girmama makaranta qur'ani a rayuwarsu da bayan sun mutu kaga har gurin gawa gashi an fifita makarancin qur'ani haka nan a cikin rayuwarsu an ce khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu kiyayyanku shine wanda ya karanci alqur'ani kuma yake karantar da shi yake nuna zaburarsu wace inji muhallab zaburarsu wace da kwadaitarwa akan karanta alqur'ani mai girma a cikin rayuwa dan saboda wannan daraja da yake dauke da ita al-imam ibn rushayd yake cewa jar al-musannif ala adatihi imma bil ishara ila ma laysa ala shartihi bukhari ya tahi da ishara ya tahi akan al'ada shi kamar yadda ya saba yayi nuni zuwa ga hadisin da bai cika sharadin shi ba ko kuma ya wadace ne da kiyasi yace amma abin da yazo a riwaya ta Abdurrazzaq abin da yake nihi yake hadisin da Bukhari yake nuni yace wa kana yadfunu ar-rajulaini wa salasa fil qabr al-wahid wanda hadisi ne Abdurrazzaq ya huddo shi to dake bai cika sharadin Bukhari ba Bukhari sai kulla tarjuma ya kulla sunan baban da shi ya huddo hadisin da ya cika sharadin shi kana jama'u bainar rajulaini min qatala uhud sai zamana kuma shi ya dauki hukuncin shi ya dauki halaccin abin ta kalkashin kiyasi ma'ana in ya halitta a hada biyu to sama da biyu ma min babu aula shi ma ya halitta a hada ya ambaci wannan kissar ta hada mutum abin nan mutum biyu mutum uku a cikin kissar Tirmizi ya huddo ta a sahabu sunan daga Hisham bin Amir al-Ansari yace جاءت الانصار متانن مدينه سن زو زuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam uhud suka ce asabana qarhum wujuhud rauni kulji da wahala sun same mu sai yace ku yi rami ku wasa aramu ku sanya mutum biyu ko uku a cikin kabari ma'ana wajen suka kawo sahabbai kukan cewa matattun sun yi yawa wajen tuna ma mun gaji din mun yi kulji kuma mun wahala to sai yace ba su damar cewa a hada mutum biyu ko uku a kabari guda dan saboda saukakewa wanda al-Imam Tirmidhi ya inganta wannan hadisin yace zahirin magana dai Bukhari yana nuni ne ga wannan hadisin da Tirmidhi ya huddo shi Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya huddo shi cewa yajma'u bainar rajul ku hada tsakanin mutum biyu ko uku kaga kyararraga shi Bukhari ga mahallu shahir kin shi amma abin da yake nunawa Bukhari bai huddo shi ba saboda bai cika sharadin shi ba amma al-Imam Tirmidhi shi ya huddo shi rahimahullahu ta'ala sai babu na 74 babu mallam yara gaslul shuhada baban da ke bayanin wanda bai gaba cewa za a wanke shahidi za a mushi wanka hadisi na 1146 al-imam yake cewa haddathana abul walid haddathana laysa an ibn shahab an abdurrahman ibn ka'ab ibn malik an jabir qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi yake cewa arifunhum fi dima'ihim kubunne su cikin jinin su ya'ani yawm uhudin annabi yana nahi rana uhudu wa lam yugassilhum amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai wanke su ba kaga nan gurin da yace babu mallam yaran gaslul shuhada wanda bai gaba wanda bisa gaba cewa za a ma shahidi wanka a cikin wata nuskha yace shahid ba shuhada ba bil ifrad da ifradi yana nuni ne Bukhari zuwa ga abinda Sa'id ibn al-Musayyib ya rawaito cewa yugasalu shahid ana wanke shahidi dan saboda dukkan wani mamaci yana mutuwa ne da janaba ya wajaba a wanke shi Ibn al-Munzir ya hikaito wannan wa bihi qala al-Hasan al-Basri haka Hasan al-Basri ya fada da Ibn Abi Shayba sun rawaito daga gare shi daga Sa'id da Hasan Surayya Ibn Surayya ya rawaito daga Shafi'iyya da wanin su amma yana daga cikin shi zuzi cewa za a ma shahidi wanka ko cewa yana mutuwa da janaba wannan ya abku daga Ahmad ta wata huska daban daga Jabir cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin wanda aka suka muta rana o ce la tugasuluhum kada ku wanke kada ku musu wanka fa inna kullu jurhin dan saboda kowane rauni ko kowane jini yafuhu miskan yawmal qiyama zai tashi yana kamshin almiski ranar alqiyama kuma bai musu wanka ba yace fa bayyana alhikma fi zalika annabi kyarara ya hadi hikima dalilin da yasa ba a musu wanka gashi annabi ya hada kenan ba za a kawo ba a ce za a musu wanka ko saboda kaza ne ba a musu wanka sannan sai Bukhari Allah mushi rahama ya kawo hadisin Jabir wanda ya ambace shi a can walam yugassilu cewa bai musu wanka ba yayi hujja da shi umumin shi cewa anna shahidu la yugassalu ba za a mushi wanka ba shi shahidi walal junub wal haid haka nan mai janaba ko mai haila ko mai janaba ce yasa mai janaba ne ya samu shahada ba za a mushi wanka ba a ce ai bari mu mushi wanka tunda mutuwa ai ta gamu da janaba wal haid haka nan mai haila wa huwa asahu inda shafi'iyya shi yahi inganci a wajen abin nan malaman shafi'iyya rahimahumullahu ta'ala jami'a sai babu na 75 babu na 75 al-Imam al-Bukhari yake cewa rahimahullahu ta'ala babu man yuqaddamu fil lahadi baban dake bayanin wanda za a gabatar a cikin abinna a cikin loto a cikin kabari wa za a gabatar sawa wa summi al-lahad an sanya mushi lahad li'annahu fi nahiya saboda yana gehi wa kullu ja'ir mulhid dukkan wani wanda yake ja'iri wanda yake kautacce ya kauce ma hanya shi ake cewa mai ilhadi murtahada a cikin qur'ani suratul kahf ala yake cewa murtahada ay ma'adilan makarkata sum allazina kafaru bi rabbihim ya'diluna walau kana mustaqiman kana sarihan inda a ce kabari a meke yake bayyana kwana bai da karkacewa shi ake cima darihan kai shi ake cima darihan kabari a ce mishi darih ad-darih darihu fulan mun gan shi a mukama to shi in ya kasance mai kakke ne bai da karkacewa amma lahadu in ya zama yana da kwana yana karkacewa dan asalin kalmar lahadu in shine karkacewa hadisi na 1347 al-Imam yake cewa hadathana ibn muqatil akhbarana abdullah akhbarana lays ibn sa'd hadathani ibn shihab ana abdurrahman ibn ka'ab ibn malik an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatala uhudin fi sawbin wahid thumma yaqulu ayyuhum aktharu akhzan lilqur'ani fa in ushira ila iza ahadim hadisin da an yake cewa na jabir da ya gabata yau kusancin mun yi shi yace wane ne yake har da qur'ani idan an mushi nuni sai qaddama hu fil lahadi shine mahallu shahid sai ya gabatar da shi a cikin loto yace ana shahidun ala haula ni mai sheda ne ga wa'annan sai annabi yayi umarni a binne shi da jinin shi bai musu sallah bai musu wanka ba yace wa akhbarana al-auza'i an az-zuhri an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li qatala uhud yana fada annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda aka kashe uhud yace ayyu ha'ula'i aksaru akhzan lil-qur'an cikin wa'annan wanne yahi har da shi qur'ani idan an yi nuni zuwa ga wani mutum sai ya gabatar da shi cikin lahadu kahin abokin shi wa qala jabir sai jabir ke tafa kufina abi aka binne babana wa ammi da ammina fi namratin wahida cikin wata cikin wani bargo guda daya nan abin da yace mazkar hu fi tasmiyati lahadu abinda bukhari ya ambata cikin dalilin da yasa aka kira al-lahadu lahadu kin shine baudiya saboda ya karkace ya fada mana ne kawai abinda abu ubaida ya ambata cikin al-majaz majazul qur'an al-imam al-bukhari galibin abinda yake kawo na luga na tafsirul luga fassara luga yana hikaito shi ne daga wannan babban malamin na luga Abu Ubaida cikin kitabin shi Majaz da ma sauran littattafan shi ne babban masdar kin shi na farko a luga wa ulhida ajwad min lahad luhida an ance ulhida an sanya shi lahadu a kalmar shi hida cewa da ace luhida haka aka aikata da shugaban halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu afdalu min ashqi shi yahi farala gami da tsagi gami da shiku a tsaga a sa mamaci kamar wanda muke mu yanzu shiku ne a tsaga tsakiya kawai a sa shine ad-darikh ba shiku ne ba lahadu bane shi kuma lahadu kamar da mun gani bayan an tsaga kuma inda za a sa mamacin daga kote za a yi rami a sa shi wannan yace amma in kasan mai ruko ce mai samtsi sai in rere ce ba za ta yi ba yace huki an rawaito cewa anna sayyidu qadu daraba qabrahuma fa hufira anhuma kabari ya wannan da yace an binne babana da ammina a cikin abin nan a cikin bargo guda yace an kawo labarin cewa akwai wata shekara da ruwa ya zarmu ya biyo ta kansu ya bugi kabarin su aka tone su liyugayyaru makani ma dan a sauya musu guri fa wujida lam yugayyara aka same su bisa sauya ba kamar yadda aka annama mata bil amsa kamar ka ce jiya suka mutu wannan da yake bada labarin cewa da baban shi da amman shi an gama su an binne su ne ta faru haka gare su wa kana adu ma ɗayan su ya kasance an yi mushi rauni ya aza hannun shi a bisa raunin aka binne shi a haka aka gusa hannun nashi ya maido shi a inda yake ya koma inda yake kamar yadda ya kasance ranar Uhud ma'ana abin da ya kasance a gare shi lokacin da aka halbo ko kibiya ce ko mashi ne da ya same shi ya sa hannun shi haka ya tsare gurin a haka nan ya mutu to suka taho wajen abin nan kin shi wajen binne shi suna hudda hannun su mai da shi daidai sai ya maido hannun shi hakanan sai a hakanan suka binne shi to a radda aka yi binne shi ma ruwa aka tono su ma ruwa ya ci su hakanan ta faru in an mai da hannun an gusa hannun sai mai da shi yadda yake kuma yace tsakanin Uhud kuma da ranar da zarmu ya bi ta tono kabarin nasu shekara 46 ne ibn sa'ad ya ambata ka a tabaqatul kubra kaga wannan yake nuna mana gaskiyar kasancewar bayin Allah na gari salihan bayi waliyan Allah kasa batta cin su tarudu daga gangar jikin su kaga gashi shekara 40 da abin nan da shidda amma gangar jikin su tana haka kuma tabbas ko yanzu za a tona ban mu shakkun cewa tabbas a haka za a same su ina ganin zan mu takaita na 75 ne muka yi ko ina zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana gafarar shi gaba zan mu tashi kenan babi na 76 ya dan dakata akwai fa'ida da zan mu karanto yawa akwai fa'ida da zan mu karanto wanda wani daga cikin dan uwa ya muni ya shawarce ni kuma sosai yana da muhimmanci akwai wannan da muke karanta akwai buhus wasu bahasu suka wanda na yi su akan sahihul bukhari wanda har an nashara su ma ana samun su a mawaki da dama to wannan ya bada shawara cewa ina a ce a ƙarshen darasin sahihul bukhari muna daukan fa'ida ɗaya cikin wani littafin mu karanta goma mu dauki wata wanda wannan zai sa su fasu sukan su samu fa'ida su tahi wanzuwa musamman a baya fa'ida da muke karantawa a ƙarshen darasi to wannan shawara ce mai kyau zan mu fara daga yau dan an na aika ma malam Muhammadu ma mai hudu mu littattafan ya hudu guda goma bai samu zawa bane ko bai maga ba wannan kin ina ga bayani wanda zan mi karanta a cikin raddul imam al-bukhari akwai bahasi da nayi raddul imam al-bukhari ala ba'd al-ara wal mazahib min khilal tarajim al-abwa fi kitabihi al-jami' as-sahih dirasa tarjibiyya ala tarajim al-mukhtara raddi da al-imam al-bukhari yake ga wasu ra'ayiyyika da wasu mazhabubbuka wasu mazhabobi a wajen kullu baban shi wani baban da Bukhari zai kulla kawai yana nufin raddi ne ga wani ra'ayi, raddi ne ga wata fahimta, to sai kulla babi akan wannan. To wannan bahasin na yi shi akan wannan bibiyar wannan babubukan da Bukhari ya kulla su saboda wannan wanda malamai suke faɗa. Na farkon guri na farko mun karanta shi mun gan shi lokacin da muka yi bahasin zan nashara shi al-mawdi'ul awwal inda al-Bukhari ke cewa babul istinja'i bil ma, baban yin tsarki da ruwa. Wannan raddi ne yake gami da wasu da suka ga cewa ba a tsarki da ruwa saboda israfi ne. Sai ba guri na biyu mun karanta shi da zan nashara bahasin shi na karanta mana ana. Al-mawdi'u sani guri na biyu al-Imam al-Bukhari cewa babul istinja'i bil hijara, baban da ke bayanin yin tsarki da dutse. Wa muradul Bukhari bi aqli hadhihi tarjuma ar-raddu alaman mana azalika, abinda Bukhari yake nihi da kulla wannan baban yana nihin raddi ga wanda ya hana yin haka, baban nan mun wuce shi. Wa za'ama da saboda yana da a cikin hadisi na 155 ne yake kalkashin shi, yace abinda yake nihi wanda suke ganin cewa da ruwa kadai ake tsarki su Bukhari yake san yi ma raddi. قال الحافظ ابن حجر الامام الحافظ ابن حجر كيتش اراد بهذه الترجمه الرد على من زعم الاستنجاء ان الاستنجاء مختص بالماء, yana nihin Bukhari yana nihin raddi ga wanda suka sai kan cewa yin tsarki da yin tsarki kawai da ruwa kadai ake yi, ba a yin tsarki da dutse, suna da hujojin su da dalilan su. Haka Badruddin al-Ayni kiyace wa nabaha bi hadhihi tarjuma ala raddi ala man za'ama ikhtisasul ma'i istinja'i bil ma, shi ma haka ya faɗa. Haka nan da maganganun malamai, haka al-Imam an-Nawawi shi ma a ce amma istijmar fa huwa masahul bawl, ya kawo bayanin istinja'in ana yin shi da abun nan, ana yin shi da dutse, kuma ya kawo a shari'a guraren da yake nan tabbatacce ne dai, kuma na kama maganganun malamai, wanda wannan shine makasudin al-Imam al-Bukhari yasa yace babun al-istinja'u bil hijara, tsarki da dutse dan raddi ga wanda suka hana hakan ki. Wannan shine guri na biyu. Sai gaba insha Allah zan muga guri na uku abinda muka faɗa daidai. Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.